بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 26 غوة ذو القعدة Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 2 ga watan April 1997 idan ba manta ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin wannan littafi nashi mai albarka Ahkamul Janaiz wa Bid'aha bai gushe ba ne mana bayani akan cewa shari'ar musulunci ta shar'anta zuwa ziyara ainihin kaburbuka to malam bayan ya gama kawo waɗannan bayanai sai kuma yace ka sani da cewa kamar yadda ake son namiji ya ziyarci kabari to ita ma mace ana son ta ziyarci kabari yace ba dan komai ba saboda umumin bayani da annabi wanda ya game komai da komai da yace ku ziyarci kaburbuka yace hadda mata ma sun shigo ciki domin sa'an da annabi ya hana ziyarar kaburbuka maza da mata ya hana baki daya to dan haka ran da ya dawo ya halatta to ya halattawa maza da mata kenan baki daya hujja ta biyu kuma yace mata ma suna da tarayya wajen samun muhimmancin da ake wajen ziyarar kaburbuka din shine samun taushin zuciya da ainihin fitar da hawaye da kuma tunanin lahira sannan kuma ainihin na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame dangane da ainihin wato ziyarar kabari din ga su mata a cikin hadisai guda biyu kwarara da aka samu Aisha Allah ya kara mata yarda ta ainihin ruwaito mana hadisi na farko shine ainihin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha take ba mu labari akan cewa wata rana ta je ziyarar kabarin dan uwanta Abdurrahman sai wani tabi'i mai suna Abdullahi dan Abi Mulaika yace ya uwar mu'mine daga ina kike sai tace daga kabarin dan uwana Abdurrahman yace ba annabi ya hana ziyarar kaburbuka ba tace haka abin yake annabi ya hana amma daga baya ya dawo yayi umarni da cewa kuma a ziyarta din to wannan ya nuna ainihin kenan ashe Aisha ta fahimci cewa ita din nan mace na daga cikin waɗanda aka yi wa rangwame bayan ya kawo wannan kuma ya sake kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci makabartar Baqi'a yayi musu addu'a daga nan Aisha ainihin wato ta tambaya annabi cewa to ita kuma in ta je ziyarar yaya za ta shine ita ma annabi ya koya mata irin addu'ar da za ta da a ce bai halatta mace ta je ziyarar kaburbuka ba yaya ma za annabi ya koya mata yadda za ta yi sallama da addu'a shiga makabarta ba zai yiwu ba to bayan mala ya gama kawo waɗannan abubuwa baki daya sai ya tattauna bayani dangane da ainihin wato cewa hujjojin da ke tabbatar da ya halatta mata su ziyarci kaburbuka hujjoji ne waɗanda suke ainihin zahiri yace kuma wancan hani ya faru a Makka ne dalilin da yasa aka fahimci haka to shine malam ya kawo kamar yadda ainihin muka gabatar da karatu da bayanai akan haka cewa domin Makka nan ne inda aka fi wa mutane jin tsoron shirka da kafirci don haka aka hana su ziyarar kaburbuka domin kar su koma je suna ainihin yin abubuwan da suka saba na kafirci to da aka dawo Madina zukatan musulmi suka natsu akan tauhidi sai aka halatta musu ziyarar kaburbuka to daga ƙarshe Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi wata magana yace wannan fahimta da ya kawo fahimtar shi ce ba nassi ne yake da shi ba wanda ya nuna cewa hani din da farko ya faru a Makka ne kuma izini din daga baya ya faru ne ainihin a Madina sai dai yadda ya gwada hujja da hujja ne ya taimake shi wajen ainihin fahimtar haka to daga ƙarshe sai yace in wannan fahimta ta shi ta yi daidai to daga Allah wannan dacewa take in kuma kuskure ya faru to wannan kuskure daga gare shi ne kuma yana fatan Allah ya yafe mishi to bayan ya kawo wannan a ƙasa sai ya ce wa amma istidlalu sahibi risalati wasiyati shar'iyya yace amma kafa hujja da mai littafin wasiyati shar'iyya yayi ala zalika biqaulihi sallallahu biqaulihi as-safhati as-sadisa wal 20 mai littafin al-wasiyati shar'iyya ya kafa hujja dangane da cewa ya halatta mata za su ziyarci kaburbuka a cikin wannan littafi nashi shafi na 26 yace wa qad aqarra ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ibnatahu fatimata radiyallahu anha ala ziyarati ammiha hamzata radiyallahu anhu annabi ya tabbatar da ainihin aisha akan ziyarar da taje kabarin ainihin wato kawunta hamza Allah ya kara mishi yarda to abinda muke so ka fahimta shine malaman hadisi suna da wata ka'ida malaman hadisi in suka nuna maka kaza daidai ne, sai su dauko maka wasu hujjoji da wasu ke kafawa ko a hadisai ko kuma waɗanda suke na fahimtarsu. In sun san ba su inganta ba, sai su kawo su bayyana maka ba su inganta ba, don kakka haɗu da su a wani wuri ka rudu. Ɗaya kenan. Sannan kuma duk wani malami da ya dace da su akan wannan fahimta, idan ya kawo hujja da wani hadisi wanda bai inganta ba, malaman hadisi ba sa hujja da hadisin da bai inganta ba. Don haka da su kafa hujja da hadisin da bai inganta ba, gwamnati nemo wata hujja daban, tare da cewa mai littafin alwasiyatu shar'iyya ya dace da abin da Ash-Shaykhul Albani ya faɗi, amma tunda hujjar shi da ya kafa mai rauni ce, sai Ash-Shaykhul Albani yake nuna cewa ba mu yadda wannan ta zama hujja gare mu ba, ma'ana ba za mu kafa hujja da abin da ke da rauni ba. Sai yace fa huwa istidlalun batil, yace wannan kafa hujja ce wadda take ainihin batacciya. لأن الإقرار المذكور لا أصل له في شيء من كتب السنة. saboda wancan tabbatarwa cewa wai annabi ya tabbatar da Fatima akan ziyarar kabarin Hamza da tai, wannan magana bata da asali a cikin littafin sunna. وما أظنه إلا وهما من المؤلف, yace ba abin da nake tsammani sai cewa ma kuskure ne shine wannan littafin yayi. fa innal marwiya anha radiyallahu anha innama huwa ziyaratuha faqat laysa fihi dhikrun lil iqrar al mazum aslan, yace domin abin da aka ruwaito daga Aisha, kaga malamin hadisi sai yace abin da aka ruwaito daga Fatima afwan, abin da aka ruwaito, domin malaman hadisi wajen magana ma suna iya raunana magana, tunda yace abin da aka ruwaito, to ya nuna bai inganta ba kenan. Da ya inganta sai ya danganta shi ga wanda ya ruwaito shi kai tsaye. Amma in dai malamin hadisi yazo yana magana yace an ce annabi ya ce, to yana nuna bai yadda da wannan magana ba kenan, ba daga annabi take ba. Dan haka sai yace wai an ce ko an yi kaito ko gatanan ku ya san tatsuniya ce, ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce. Yace to abin da aka ruwaito dai daga ita Aisha, daga ita Fatima, cewa ta ziyarci ainihin wato wannan kabari ne kawai, a ciki ba a faɗi cewa annabi ya ganta ya tabbatar da ita ba, shine asalin abin da yazo a hadisin, amma a hakan ma bai inganta ba. Amma ƙarin da ake cewa annabi ya ganta ya yadda, to wannan ma babu wannan labarin baki ɗaya. Yadda asalin abin yake a kan bai inganta ɗin ba ma shine ta je wannan ziyarar kawai. Don haka sai ya ce wa ma'a zalika fala yathbutu zalika anha, tare da haka ma cewar ta je ziyarar ma kaɗai ɗin, to wannan ba bai inganta ba. fa innahu min riwayati Sulaiman ibn Dawud, domin riwayar Sulaiman ɗan Dawud ce, ba fa Sulaiman ɗan Dawud annabi ba. Kasan malamai wani lokacin sukan kwaikwayi sunayensu da sunayen wasu annabawa da so gabata, mun fahimta ma'ana annabi Dawud yana da ɗa annabi Sulaiman, to sai a samu malamin hadisi sunan shi Dawud, sai kuma ainihin ya haifi ɗa sai ya sa mishi Sulaiman, kaga Sulaiman ɗan Dawud kenan, amma kaga ba wancan ba kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? kama al-imamu Dawud al-Zahiri, shugaban mazhabin Zahiriya, sunan shi Dawud, sai kuma ya haifi ɗa sai ya sa mishi Sulaiman. Shi yasa zaka ji ainihin Ibn Hazm in yana magana cikin al-Muhalla sai yace qala Abu Sulaiman, in yace Abu Sulaiman anan yana nufin Dawud al-Zahiri. In ka ji sauran malamai suna magana sun ce Abu Sulaiman, su kuma suna nufin Abu Sulaiman al-Khattabi, wannan babban malami wanda ya sharhin Ma'alimus Sunan, sharhin Abu Dawud. Yace domin Sulaiman dan Dawud ya ruwaito wannan hadisi, an Ja'far ibn Muhammad an abihi علي بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يد رواية تزود سليمان بن داود دقى جعفر بن محمد شيكم يا كربو دقى بابنش محمد شيكم يا كربو دقى أينهم مهيثنش علي بن حسيني شيكم علي يا كربو دقى أينهم واتو الحسين الحسين جيكا النبي صلى الله عليه وسلم شيوا فاطمة ار النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة, ta kasance tana takan ziyarci kabarin ainihin kawunta Hamza, kulla juma'atin, din ranar juma'a, fatusalli alaihi, fatusalli, ta yi mishi ainihin sallah, wa tabki indahu, ta kuma ainihin yi kuka, ko kuma fatusalli ma'anar salatu anan ai ma'ana ha al-lughawi, ta yi mishi addu'a. Haka za akhrajahu al-hakim, haka al-imam al-hakim ya fitar da wannan ainihin wato magana a cikin mujalladi na farko shafi na 377, wa min tariqihi al-bayhaqi, ta hanyar ainihin hakim bayhaqi ya ruwaito a cikin as-sunan al-kubra mujalladi na 4 shafi na 78, wa qala, sai shi ainihin bayhaqi yace kaza qala, haka dai ainihin malamin mu hakim yace, wa qad qila, amma an fadi cewa an Sulaiman bin Dawud, daga Sulaiman dan Dawud, an abihi, daga baban shi Dawud, an abihi Ja'far ibn Muhammad an abihi duna zikri Ali ibn al-Husayn an abihi fihi, yace a ciki ba a ambaci ainihin wato cewa Ali dan Husaini ya ruwaito wannan hadisi ba, sai shi bai haƙi da kanshi sai yace fa huwa munqati'un, wannan hadisi akwai inqita'i a cikin isnadin. Daya daga cikin illoli guda biyar da kullum muna maimaita so muke wannan, ko ba kai karatun ilimin hadisi ba, ka rike waɗannan abubuwan da kwakwalwarka, in ba haka ba zai kaje ka samu wani ya hau kujera ko minbarin malanta shi bai san waɗannan abubuwan ba, sai ka maka hadisin ƙarya sai yace to ai mu ba mu ga ƙaryar ba, mu ba mu ga illar ba, babu yadda za ka yi ka gani, saboda akwai kwantsar jahilci game da ilimin hadisi a idanka. Duk abin da baka karance shi ba har abada, ko ka ga illar to yaya ma za a yi ka ga illar. Duk hadisi in aka ce mardudi ne ba za a karɓe shi a aiki da shi ba, to ana kin karɓan hadisi ne saboda ɗayan sabubba guda biyu, imma ya zama almardudu li sababi ta'anin firrawi, ko kuma almardudu li sababi saqatin fil isnad. Almardudu li sababi ta'anin firrawi, an ki karɓan wannan hadisi ne saboda an taɓi mutuncin wani mai riwaya hadisin, ya kasu kashi goma, ko dai ya zama wannan ainihin mai riwaya ɗin maƙaryaci ne, ko ya zama fasiki ne, ko ya zama yana da yawan wahami da ruɗani, ko kuma ya zama ainihin an samu matsala tare da shi wajen in yayi riwaya yana saba wa 'yan ajinsu, ko kuma ya zama ba a san shi ba, ko wata illoli daga cikin illoli guda goma wanda in ka je duk littafin ilimin hadisi sai ka gansu an rataba su guda goma. To duk in ta faru akan mutum ɗaya a cikin isnadi, koda gaban shi da bayan shi su Imamu Maliku ne, karewar inganci kenan, to isnadin ya mutu. Dan haka malamin hadisi nagari baya karban hadisi wurin mutumin banza, kuma baya karantar da hadisi wurin mutumin banza. Ma'ana da za a samu riwaya daga al-Imamu Ahmad, Imamu Ahmad yace yayo daga Shafi'i, Shafi'i daga Malik, Malik yace yayo daga Nafi'u, Nafi'u yace yayo wannan riwaya daga Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma sai ya zama almajirin al-Imamu Ahmad, sai zan mutumin banza ne, shi kenan wannan isnadin ya tashi aiki ya mutu, saboda wannan mutumin banza kwaya ɗaya a cikin isnadin shi kenan ba za a karba ba. To hakan aka samu almardudu sababi saqatin firrawi, ko a samu ainihin farkon isnadi an share mutum ɗaya zuwa sama da ɗaya, wannan ya zama mu'allaq, ko a samu ainihin a tsakiya an share mutum ɗaya sai a ce ya zama munqati kamar wannan kenan, ko a ce an samu mutum biyu an share su a tsakiya a jere sai a ce ya zama mu'dhal, ko kuma a ce an samu daga ƙarshen shi an cire mutum ɗaya bayan tabi'i sahabi kenan ya zama mursal, ko kuma a samu wani magudi a cikin ainihin tsakiyar wannan isnadi nashi ya zama mudallas kenan. To duk inda aka samu ɗayan wannan, to wannan isnadi ya mutu. Yasa duk sanda kaje muna cewa hadisi kaza ƙarya ne, ko hadisi kaza dha'ifi ne, ko hadisi kaza ba mu yarda da shi ba, ba wai ya tabbata annabi ya faɗa ne muke ƙaryatawa ba, a'a bai tabbata bane annabi ya faɗi, an samu ne wasu ƴan ƙalaƙatu, wasu la'anannu ne suka tsaya suka ƙaga, kai kuma da kake fama da jahilci sai zama kane musu dako a masallatai na ahli sunna ranar juma'a kana ta karanta mutane su a cikin huduba. Wallahi al-azimi duk malamin da ya san zai kafa hujja da hadisi in ya san shi ba muhaddisi bane, ya je ya tambayi malaman hadisi su bayyana mishi matsayin wannan hadisi, in ba haka ba yana yi wa annabi ƙarya, yana yaɗa ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama, dan haka ya marmaza ya tuba, in ba haka ba zai ci wuta za ta babbaka shi yadda ta babbaka sauran kafirai. Wannan mas'ala ce mai girma a zo ana karanta mutane tatsuniyoyi a ranar Idi wurin sallar roƙon ruwa, ranar Juma'a wurin wa'azuzi, wallahi sai an tace hadisan da za a rinka gaya mutane, in ba haka ba wallahi wuta za ta cika. Ba dole ne sai kai malanta ba, ba dole ne sai kai wa'azin Juma'a ba, ba dole ne sai kai khutuba ba, in baka kai matsayin da zaka iya tace hadisi ba, girman kai kuma ya hana ka je ka tambaya, ka ajali manci ka je kana sai da tattasai da yalo, wallahi ya fi maka zaman lafiya. Allah ya kiyaye. Wa qala al-Hakim, al-Imam al-Hakim yace duk zaku ga ƴan boko suna bin wannan tsarin, duk wanda yaje karatu akan account, in aka zo ana magana akan history sai ja bakin shi sai ya shiru, in an zo ana tattauna lissafin kuɗi da yadda ake shiga da fitarwa yana da bakin cewa, amma aka zo aka ce za a yi magana akan tarihin daula kaza sai ja bakin shi ya shiru, saboda ya san ba fannin shi bane. Amma Arabiya sai mutum ya je sai yi diploma akan Arabic language, tsurar Larabci ne ya je yi sai azo sai a nada shi shine liman shine khatib shine mai wa'azi shine malamin hadisi shine malamin tafsiri ba a binciken a ga menene qualification din shi a ina ne ya samu takhassus me yaje karanta me ya kware akai sannan ce karantar da kaza shi yasa sai zo duk abin da ya ga dama sai ya gaya muku shi yasa ko ga cewa gaba daya al'ummar musulmi sai suka ci baya saboda irin waɗannan hadisai da ake jawo musu mun fahimci wannan da kyau ko dan haka dole ne sai an canza wannan tsarin sannan musulunci zai tafiya gardagar yanzu zaka ga manyan malamai a cikin jami'o'in duniyar musulunci kowa da inda ya kware malamin hadisi ne to kana zuwa kai mishi tambaya akan mas'alan nahwu ko sarf ko makamantan su sai tunkuda kai ce tafi wurin malam wani domin shi ya karanta nahwu da sarf amma gurgurdan ya dan kora jahilci game da karatu amma ga masu bincike akan wannan matsalar kullum mai yiwa abinda muka sani din nan wannan hukuncin an gyara shi an yi bincike ina misalin wannan duk wanda zaka je na wa'azi kasan nan in yazo lan sai fassara maka lan sai ce litta abidi har abada ai lan af'ala har abada wannan nahawun ya tashi aiki gaba ɗaya mataccen nahawu ne mu'tazilanci ne to in ba bangaren ka bane haka zaka ci gaba to in aka zo aka yi maka tambaya akan lan sai ka ce tafi wurin suwana suke bincike game da lugal arabiya to kowa ya tsaya a inda Allah ya ajiye shi inna sa'ayakum lashatta aikin ku Allah ya bambanta kowa da nashi mace da nata namiji da nashi to muhaddisi aikin shi daban faqihi nashi daban kowa da nashi to in aka rike haka sai ga komai ya tafi in aka zo za a gina masallacin nan yanzu wanda zai zo ya saka fandisho ya gini daban in aka gama gaba ɗaya wannan ya gama aikin shi wane ne zai sa wayar lantarki wannan birki da ya gina masallaci shi zai zo ya aikin za a je a nemo wannan ma'aikacin daban duk in aka gama waɗannan ayyukan gaba ɗaya in aka zo sallah za a ce to magini tunda kai ka gina wuce Alhaji wani tunda kai ka gina wuce sai a ce ina liman kowa da nashi aikin to haka ake so kowa ya hakura ya tsaya inda Allah ya aje shi الامام الحاكم يتي رواته ان اخرهم ثقات يتي متانن da suka ruwaito wannan hadisi tun daga farkon sa har karshen sa amintattu ne waraddahu az-zahabi bi qawlihi sai al-imam az-zahabi ya bangaje wannan magana ta hakim yace qultu hadha munkarun jiddan yace wannan hadisi munkari ne abin kyama ne kwarai da gaske wa sulaiman yace sulaiman din nan da'if mutun ne mai rauni dama anan muke son mu amfani da wannan dama mu musulmi tambihi ba fa lallai ne an ce wannan rawi amintacce ne hadisin shi ya zama sahihi ba ba lallai an ce wannan isnadi rijalus sahih ya zama isnadi ingantacce ba akwai bambanci tsakanin aminci da kuma kasancewar hadisi mai rauni ta iya yiwa kai amintaccen mutum ne baka ƙarya baka fasikanci amma kwakwalwarka ba ta dauka hadda kuma kaga an samu wata illa anan dan haka lallai sai an tabbatar da cewa bayan aminci din kuma kwakwalwarka na aiki kuma wurin suwaye kake karban hadisi kuma suwa kake karantarwa hadisi sai an binciki wannan mun fahimci wannan da kyau ko dan haka dan kaji an ruwaito hadisi an ce rijaluhu thiqat ko rijaluhu muwassiquna mutanen an amince da su ko mutanen amintattu ne ba ya nuna hadisin ingantacce bane to haka da zaka ji an ce rijaluhu rijalus sahih mutanen dake isnadin wannan mutanen dake isnadin bukhari ne ba isnadin bukharin bane mazajen ne kawai ta iya yiwa an dauko wannan an hada da wannan an dauko wannan an hada da wannan sai su bayar da shirme karshen ta mun fahimta da cewa akai ainihin isnaduhu sahihun ala shartil bukhari to wannan fa lillahi alhamdu Allah ya shiryar da mu qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani ne ko sai nace wa ana adhunnuhu Sulaiman ibn Dawud ibn Qais al-Farra al-Madini ni ina tsammanin ainihin wato Sulaiman dan Dawud ne dan Qais al-Farra al-Madani idan aka ce al-Madani akwai bambanci da al-Madini al-Madani dan asalin Madina haihuwar shi anan Madina nan ne asalin tushen shi maka tashi nasabar shi sai a ce al-Madini in kuwa zuwa ya ci rani Madina ko neman ilimi daga nan ya zauna sai a ce al-Madini an gane haka ake bambancewa qala abu hatim yace shaykhun wannan Sulaiman dan Dawud dan Qais al-Farra din nan yace wani tsoho ne dan a cikin ilimin hadisi yana daga cikin alfazul jarh kawai in suka ce shaykhun kawai ai wani fulani shaykh ai malami ne tsoho ne to shikenan illa ce a hadisi dan an ce kai malami ne kawai a kira sunan ka sai a ce shaykhun a'a fulan sai a ce ruknun min arkanil kadhib ai wannan rukuni ne cikin rukunan ƙarya, duk alamomi ne na jar wa ta'dil, nuna kai dan banza ne akwai yadda za a yi akai matuƙa, a ce fulanun dajjal, ai wannan dajjal ne, sai a ce fulan shaykhun, wani malami ne, ha dama duk wanda yake riwaya ai malami ne, to amma wannan daga an ce to malami ne dai, kai ma ka san da magana, ce shaykhun yace malami ne, la afhamuhu kama yanbaghi, ni dai ban fahimce shi kamar yadda ya kamata ba. Wa qala al-azdi, al-azdi yace tu kulli ma fihi, malamai sun yi zantutuka akan shi masu dama. Al-Sheikh al-Albani yace wa li hadha awradahu az-Zahabi fi ad-Du'afa'i, saboda ainihin wannan maganganu da malamai suka yi al-Imam az-Zahabi ya kawo shi a cikin littafin shi ad-Du'afa wal-Matrukin. Kun san malamai sun yi littafai ad-Du'afa wal-Matrukin, al-Imam ad-Darqutni yayi, al-Imam az-Zahabi yayi, al-Imam al-Iraqi yayi, al-Imam an-Nasa'i, malamai sun fi guda 1000 da suka yi rubutu akan ad-Du'afa wal-Matrukin, waɗanda suke masu rauni ne da waɗanda aka yi watsi da su, sai ga an lissafo su gashi nan. Wa haka qaulul azdi almazkur, sa'annan shi ainihin wannan al-Imam az-Zahabi ya ba mu labari, ya ba da labari game da ainihin waccan magana ta al-azdi wajja ainihin aka ambata. Don haka al-Sheikh al-Albani yace fala taghtarra bi sukutil hafiz ala hadha al-asr fi at-talkhis, karkarudu na kasancewa Ibn Hajar ya kawo wannan asari sai yayi shuru a cikin littafin shi Talkhis al-Habir Shafi na 167, wa in tabi'ahu alayhi ash-Shawkani, ko da yake Shawkani ya bi shi akan haka shi ma da ya ruwaito sai ya shuru, kama hiya adatuhu fi nailul awtar, kama yadda al'ada Shawkani take a cikin nailul awtar a cikin ainihin mujalladi na 4 Shafi na 95. Wato al-Imam Shawkani babban malami ne shi ma, to amma ya amincewa al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar gaba ɗayan amincewa, shi yasa duk hukuncin da Ibn Hajar yayi to Shawkani baya bibiyar shi, balle ma ya iya gano daidai ne ko ba daidai ba, balle ya raddi. Don haka in kana karatun littafin shi nailul awtar, duk maganar da ya ɗauko ta daga Ibn Hajar, to wannan shi kenan, kuma ya ci kasa kenan. To amma ai li kulli jawadin kabwa, duk gyaranka da tantanta ka, wata ran za a iya samun kuskure, ashe duk wanda ya yi magana ka tsaya ka bincika daidai ce ko ba daidai ba. To shi kuma al-Imam al-Mubarak Furi wanda ya sharhin Tirmidhi Tuhfatul Ahwazi, shi kuma sai ya kwanta jikin al-Imam Shawkani, duk hadisin da Imam Shawkani ya raunana shi ko ya inganta shi to shi ma sai ya bi shi akan haka. Don haka Ahmad Zakir da ya zo zai nashi sharhin na Tirmidhi, sai ce amma ni ba zan yi kamar yadda ainihin dan uwa Muhammad Abdulrahman al-Mubarak Furi yayi ba, na cewa ya kwanta a jikin ingantawa da raunanawar Shawkani, yace saboda akwai inda zai raunana ko inganta kuma ya zamba haka ba. Don haka Imam Sheikh Ahmad Zakir yayi nashi kokarin. To amfanin aikoyan ilimin mustalah kenan, in ba haka ba duk wani hadisi da ka sani an samu wani malami ya nuna cewa ya inganta ko bai inganta ba, to ina amfanin kai yanzu ka dawo ka koya, saboda so ake yi ka binciki maganganun nan nasu daidai ne ko ba daidai ba. In ba haka ba yanzu duk ilmomi da ake zuwa ake koyo, ai an samu wasu malamai sun tattauna matsala akai, to ina amfanin ka ce ainihin zaka tashi ka koyi wannan ilimin dan ka gano daidai ne ko ba daidai ba, kai kuma sai ka zo sai kai tahqiq kenan cikin zantutukan da suka ka gane menene daidai daga ciki. Don haka sai malai yace ala annahu waqa'a indal awwal, ko da yake ya ainihin zama yadda riwaya ta kasance a wurin shi na farko din Ibn Hajar, cewa Ali ibn al-Husayn an Aliyin, haka yazo cikin riwayar faja'alahu min musnad Ali radiyallahu anhu, shi Ibn Hajar sai yasa wannan hadisi cikin hadisan Ali, wa inna ma huwa min riwayat ibnihi al-Husayn radiyallahu anhuma. Al-Sheikh al-Albani yace to ba haka abin yake ba, ba hadisin Ali bane, hadisin dan Ali din ne, kama inda al-Hakim, kama yadda Hakim ya ruwaito, aw min riwayat Ja'far ibn Muhammad an abihi kama fi riwayat al-Baihaqi al-Mu'allaqa, ko kuma riwayar ta zo ne ta hanyar Ja'far dan Muhammad daga baban shi kama yadda yazo a cikin riwayar al-Imam al-Baihaqi. To yanzu misali, idan baka yi ilimin hadisi ba, kawai in ka zauna ne kai ci makwance, ya za kai ka iya gane wannan karan da ya faru? Hakim din nan shi ya ruwaito hadisin nan, da ya ruwaito shi a cikin tashi riwayar sai ya ce al-Husaini ne ya ruwaito hadisin, shi kuma Baihaqi din nan ya ce daga Hakim ya ruwaito, kaga da kamata ya riwaya ta zama iri ɗaya. To amma kuma sai ya zama shi kuma riwayar shi ta Ja'far dan Muhammad ce, kuma suka ce duk asarin kwaya ɗaya ne, kaga an samu ainihin ittirabi tsakanin malami da ɗalibin shi. Don haka sai al-Sheikh al-Albani sai ya ce fala'alla ma fi talkhisi wa huwa qawluhu an Ali muharraf an abihi, yace me yiwa magana da ta zo a cikin talkhisul habir cewa an Ali din nan, an Ali din nan, to an samu kuskure ne, asalin abin an abihi ne. Wasaqata hadha kulluhu inda san'ani fi subli salam, yace duk waɗannan mazantutukan da ake cewa akwai daidai ciki ko akwai kuskure, yace to baki daya ma duk su sun subuce a cikin subulus salam na al-amiri sanani shi duk ba su bai samu ya tattara su ba a cikin juz'i na biyu na subulus salam shafi na 151 fa azahu lil hakim sai danganta wannan hadisi ga hakim min hadisi ali ibn al-husaini anna fatima yace ali dan husaini yace fatima ta ce kaza kaza thumma qala sa'annan sai shi al-amiri sanani yace qultu ni sanani sai nace wa huwa hadithun mursalun wannan hadisi ne mursali fa inna ali ibn al-husayn lam yudrik fatima binti muhammad domin ali dan husaini bai riki ainihin fatima yar muhammad ba sai ash-shaykh al-albani yace wal hadith inna ma huwa min hadith ali ibn al-husayn an abihi ala ma sabaka bayanuhu yace kaji hadisin da ya tabbata cewa riwayar ali ne dan husaini daga mahaifin shi al-husaini dan aliyu kamar yadda bayani ya gabata wannan mas'ala ce isnadiyya dan kasancewa duk abin da za a yi hujja da shi sai an tsaya an tantance shi daya 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 kamar yadda nake sauraron shi Ash-Shaykh al-Albani yana bayani a kaset yace wannan wani aiki ne wanda yake jajawur akan hadisi daya zaka iya cin kwana daya ko kwana biyu ko kwana uku yace ba dare ba rana aikin da kake kenan kana son ka tabbata ya inganta ko bai inganta ba kafin a zo ga ma'anar shi to duk da haka ya biye wannan aiki to amma da yake su sun taso cikin abin sun girma a cikin abin sun sha sun koshi duk wannan littafi tari da kake gani a hannunmu a Ahkamul Jana'iz da binciken da karatun da tattarawa yace duk a cikin wata uku ya gama gaba daya mun fahimci wannan da kyau ko mu yanzu sai ka kusa mutuwa baka sauke kawaidi ba ran da duk aka kawo karatun da ke cikin ahlari sai an yi masifa da kai kace an kawo sabon karatu Allah ya kiyaye ar-rabi'u dalili na hudu da ke tabbatar da cewa mata ma za su ziyarci kabari اقرار النبي صلى الله عليه وسلم المراه التي راها عند القبر في حديث انس رضي الله عنه النبي يا غوتا متا اينهن وتبت ود النبي يا وتا متا ود يغنتا اتغنا ورن وني قبري كما يد يزو ا cikin hadisin Anas Anas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jimra'atin inda qabrin wa hiya tabki annabi ya wuce wata mace a tsuguna wurin wani kabari tana kuka fa qala la hattaqillaha wasbiri annabi yace ki ji tsoron Allah ki yi hakuri kaga wannan ya nuna me ta zo ziyara me annabi yake mata wa'azi akan ta daina shine kuka ba ziyara kabarin ba to ashe ya nuna ya tabbatar da ita kenan rawahu al-bukhari wa ghayruhu al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi da wani malamin wa qad madha bi tamamihi fil mas'alati at-tasi'a ashar yace wannan hadisi cikakken shi ya gabata a karkashin mas'ala ta 19 safati thaniya wal 20 shafi na 22 a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu dake hannunmu shafi na 33 wa tarjama lahu bukhari ya kafawa wannan ainihin babi da cewa babu ziyaratil qubur yace babin ziyarar kaburbuka sai ya kawo wannan hadisi ya nuna kenan da mata da maza duk za su ziyarci kabari قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر الأسقلاني يفئي cikin fathul bari yace wa mawdhi'u dilalati minhu yadda za aka fa hujja da wannan hadisi annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yunkir ala almar'ati qu'udaha 'inda alqabr annabi sallallahu alaihi wa sallama bai wa wannan mata fada dan ta tsuguna a wannan kabari ba wa taqriruhu hujja tabbatar wadda annabi ya tinda ya kyale ta to wannan hujja ne cewa ya halatta mace ta ziyarci kabari din kenan wa qala al-'aini fil 'umda al-hafiz al-'aini ya fadi cikin umdatul qari mujalladi na 3 shafi na 66 ka gani duk sanda kake son ka fahimci bukhari sai ka hada littafai 3 na sharhin shi fa sai ka samu fathul bari sai ka samu umdatul qari sai ka samu irshadus sari fathul bari na al-hafiz ibn hajar al-asqalani mujalladi 14 ne umdatul qari kuma mujalladi 12 ne irshadus sari mujalladi 15 sai ka tattara waɗannan chip sannan zaka iya fahimtar bukhari banda kuma sauran littafai waɗanda za su taimaka maka dangane da wasali da maganganu dangane da tabbatar da wasu matsaloli kamar mukhtasarat da aka yi wa bukhari da yan ta'alikat da abubuwan da za su ƙara maka ilimi game da shi shi yasa karantar da sahihul bukhari ba karamin aiki bane dan kaji ana diban karatun shi da gudu kace kai ma zaka je ka siyo kasar ka koyi karatun da haka kuma da haka zaka karantar ba abin da zai faru sai halaka ba lallai ne kai malanta ba ka je ka ci gaba da sai da tattasai da yalo din nan wallahi yafi maka alheri da ka batar da mutane domin duk sanda kace zaka karantar da abin da baka iya ba dole zaka batar da mutane Allah ya kiyaye الحافظ العين يأتي وفيه جواز زيارة القبور مطلقا وانا حديثي كيس اي يانون اتي ويا لتا ازيار چك ابر بكا باكي دي باب قيدي سواء كان الزائر رجلا او امرأة كو نمج نيكومة زي جي زيارة يا حلتا معنا كو نمج كومة جتيني وجنزوا زيارة وسواء كان المزور مسلما او كافرا وانت ذا ازيارتا مسلميني كو كافري يا حلتا لعدم الفصل في ذلك saboda annabi bai bambance ba bai ce sai mace ce za ta je ziyara ba banda namiji bai ce namiji banda mace ba bai ce sai kabarin kafiri ba ainihin kafirai dan haka za a iya zuwa ziyarar kabari koda na kafiri to amma an je ba za a je ne ai kamar yadda ake musulmi ba akwai ladibba da suma komai akwai tsarin shi in ka bi a hankali zaka ji za a kawo maka cikin sunna insha Allah wa zakara nahawahu al-hafiz aidan fi akhir kalamihi ala al-hadith yace irin wannan magana ma al-hafiz ya fade ta a ƙarshen da ya kawo wannan hadisi fa qala aqiba qawlihi bayan ya gama magana cewa li'adamil istifsal fi zalika shi ma yace saboda annabi bai bambance ba kowanne kabari za a iya zuwa ziyara sai yace qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace wa bil jawazi qata al-jumhur manyan malamai mafi yawanci sun yanke hukunci yanke cewa ya halatta a ziyarci kabari kowane iri ne kuma kowaye zai iya zuwa ziyara wa qala sahibul hawi amma me littafin al-hawil kabir al-imamul mawardi kenan ya yanke hukunci akan cewa la tajuzu ziyaratu qabril kafiri bai halatta a ziyarci kabarin kafiri ba al-imam an-nawawi yace wa huwa ghalatun wannan maganar kuskure ce intaha bayani ya kare cewa ba za a ziyarci kabarin kafiri ba da mai littafin al-hawi ya fadi kuskure ne dalili za a samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi an shar'anta mana mi koyi da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake son kafin ka hau kujerar malanta ka tsaya kai karatu fannoni akwai ilimi mai suna ilmu usulul fiqh wannan ilimi na usulul fiqh shi kuma zai karantar da kai al'amura masu fadi a cikin fahimtar karatun addinin musulunci to daga ciki akwai babi da ake kira af'alur rasuli ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani matsayi ne shari'a ta dauke su yaya ake a gane khususiyya ba kawai abin da ka tashi kaga mutanen garin ku ba sai sai ka ce wannan khususiyya ne duk abin da ka tashi kaga mutanen garin ku suke sai ka ce wannan shine shari'a ilimi ne mai zaman kanshi shi yasa an kaji mutun ya zauna yana kato fara kawai sai dai ka girgiza kai ka san cewa wannan bai san abin da yake faɗi ba cikin ilimi dan haka yake wannan hayaniyar da a ce yayi karatu da kaga yana auna maganganu kafin su fito daga harshen shi to shine Ash-Shaykhul Albani ya sauke lamba a kasa yace qultu sai nace wad dalilu alayhi fil mas'alati al-atiya dalili ya tabbata akan wannan malami ma'ana mu muna da hujja akan shi wanda za ta tunkuda maganar shi don an samu hadisi annabi ya ziyarci kabarin ainihin kafirai wa sahibul hawi mai littafin al-hawi din nan huwa Abu al-Hasan al-Mawardi shine al-Imam Abu al-Hasan al-Mawardi yace ainihin tuwfiya sanata 50 wa 400 hijriya ya rasu hijira annabi na da shekara 450 daidai an gane wannan ko wannan littafi nashi al-Hawil Kabir babban littafi ne yanzu an samu akwai ɗaya daga cikin malamanmu a Jami'ar Islamiyya wanda ke karantawa a kulliyatu shari'a yana ta haƙiƙin littafin zaka ganshi ana al-Ha'a kitabul udhiyya كتاب الذبح والصيد كتاب الصيد والذبح كتاب كذا sai kaje an ce min al-hawil kabir babi guda na littafin kawai yayi mujalladi guda haka littafi ne kafcece wajen mujalladi 20 malami guda ne ya rubuta shi malami ne bashafi'i yana bin mazhabin shafi'iyya amma yana kawo wasu mazhabobi daban to shine ya fadi wacce magana cewa bai halatta a ziyarci kabarin kafiri ba nawo yace wannan magana ta shi kuskure ce domin an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi annabi kuma bai taba aikata abin da bai halatta ba tunda yake sallallahu alaihi wasallam wama dalla alaihi alhadith min jawazi ziyarati almar'a huwa almutabadir min alhadith to sai al-Sheikh al-Albani ya dawo kan wancan hadisi na cewa wacce mace annabi ya ganta tana kuka jikin wani kabari sai yace hujjar da hadisin ya nuna akan cewa ya halatta mace ta ziyarci kabari shine hujjar da za ta yi marmaza ta zo ainihin a cikin kwakwalwarka game da ma'anar hadisin walakin innama yatimmu zalika idza kanat al-qissa lam taqa qabla an-nahy to amma yadda za a yi a kafa hujja da wannan qissa ya zama ta cika an kafa hujja da ita sai in ya zama wannan matsalar ta faru ne kafin annabi yayi hani an gane kafin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani wa hadha zahirun
yace to wannan ainihin wato abu a zahiri ne idza kanat alqissa lam taqa qabla an-nahy wato in ya zama wannan kissa bata ainihin faru ba kafin ayi hani din in kuwa zan ta faru kafin ayi hanin ne to kaga da akai hanin wannan ma ya shigo ciki amma in ya faru ne bayan da akai hani sannan kuma annabi ya ga wannan mata ya kyale ta to ya nuna za a kafa hujja da shi kenan sai yace to wannan shine zahiri akan cewa wannan matsala ta faru ne ainihin wato daga baya to ina ne za a bi a gano wannan sai yace idza tazakkarna ma aslafnahu min bayani annan nahy kana fi makka idan muka tuno maganar da muka gabatar a baya cewa hanin zuwa ziyara kabari ya faru a makka ne wa annal qissata rawaha anas kuma wannan kissa ta wannan mata anas ne ya ruwaito ta wa huwa madiniyun anas kuma mutumin madina ne samfarirar dan madina ja'at bihi ummuhu ummu sulaimin ila annabi sallallahu alaihi wasallama uwar shi ummu sulaimin ita ta kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama hina qadima almadina sa'an da annabi ya iso madina wa anas ibn 10 sinin a lokacin anas shekara 10 yake fatakunu alqissa madaniya dan haka kissa wannan mata sai zama a madina ta faru domin yaron da ya ruwaito mana dan madina ne sanda akai wancan hani na ziyara kaburbuka ko ya faru a makka ne lokacin da shi da uwar shi ma basu musulunta ba ashe kaga tunda ya bada labarin abin da ya gani to a ina ya gani kenan a madina ya gani dan haka ashe abin ya faru ne bayan wancan hani fasabata annaha ba'da an-nahyi to sai al'amari ya tabbata cewa wannan mas'ala ta wannan mata ta faru ne bayan wancan hani fatamma listidlalu biha ala al-jawaz to daga nan ne sai ainihin ya zama zai zama cikakkiyar hujja akan ainihin cewa ya halatta din wa amma qaul ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan magana da ibn al-qayyim kuwa ya fadi a cikin littafin shi tahdhib as-sunan ta'liqi ne da yawa abu dauda nayi bayanin shi karatu tuka da so gabata juz'i na 4 shafi na 350 daidai abinda ash-shaykh al-albani yake nufi da juz'i na 4 nan shi kan shi littafin dukkan shi inda a ce shi kadai aka buga ai wannan daidai wannan magana ba za ta wuce juz'i na 2 ba amma ana nufin ka je ka dauki aunul ma'bud na shamsul haqq al-abadi in ka dauki aunul ma'bud ka bude shi sama ga matanin abu dauda tsakiya ga sharhin abu sulaiman al-khattabi kasa ga sharhin ibn al-qayyim to shine albani yake ga maka don haka nan da aka ce mujalladi na 4 shafi na 350 ana nufin aunul ma'bud zaka je ka duba to a karkashin aunul ma'bud zaka ga rubutun an yi shi da sirisirin alqalami rubutun na matanin abu dauda an yi shi da manyan alqalami rubutun na ainihin shi littafin khattabi din ma'alimus sunan an yi shi da matsakaici wannan matanin abu dauda a sama manyan rubutu wannan kuma sharhin abu sulaiman matsakaici a tsakiya na ibn al-qayyim a ƙasa shi kuma ɗan ƙanana to haka zaka ganshi tahdhib as-sunan na ibn al-qayyim sai ya ce wa taqwallahi shi ibn al-qayyim ya tafi akan cewa bai halatta mata su ziyarci kabari ba sai ya ce tsoran Allah din nan su iluma amara bihi shine mutun ya aikata abin da aka umarce shi a watar kuma naha anhu kuma mutun ya ainihin wato abin ya bar abin da aka hana shi wa min jumlatiha annahyu anil ziyara to yana daga cikin jumlar tsoran Allah hani game da ziyara dan haka ibn al-qayyim anan abin da yake son ya ce ma'anar wannan hadisi da annabi ya ce ki ji tsoran Allah to yana nufin ki ji tsoran Allah ki daina ziyarar kabari shi haka ibn al-qayyim ya fassara hadisin Sheikh al-Albani ya ce fa sahihun law kana inda al-mar'a ilmun bi nahyi an-nisa'i anil ziyara ya ce wannan magana za a iya cewa daidai ce da a ce matar ta san annabi ya hana mata ziyarar kaburbuka wa annahu istamarra kuma wannan hani ya ci gaba haka wa lam yunsakh ba a shafe shi ba fahina idhin yathbutu qawluhu to a wannan lokaci maganar ainihin wato ibn al-qayyim za ta tabbata da ya ce wa min jumlatiha annahyu anil ziyara yana daga cikin ainihin jumla abin da yake tsoran Allah ne hani game da ziyara amma wa hadha ghairu ma'rufin ladaina yace amma mu tunda bamu san wannan ba cewa wannan mace tana sanar da hanin akan ainihin cewa haka abin yake kuma ba a shafe shi ba dan haka fa huwa istidlalun ghairu sahih wannan kafa hujja da ibn al-qayyim ya akan waccan fasara da yawa hadisin to ba ingantacciya bace dama malamin shi yana da wani littafi mai suna raf'ul malami anil a'immatil a'lam ibn taymiya kenan yace yana daga cikin abin da ke sabbabawa malamai kuskure shine wani lokacin rashin fahimtar nassi rashin fahimtar nassi na bayuwa zuwa ga ka ainihin yi fassara kuskure na bayuwa zuwa ga hukunci kuskure wani lokacin ma yace kai kalma ce wani malamin zai kasa fassara ta daidai in ya fassara ta da kuskure sai ya ginin hukuncin nan a karkashin wannan fassara ta kuskure kuma shikenan sai a ya biyo baya ya lalace to fassara hadisin da ibn al-qayyim ya da kuskure cewa ki ji tsoran Allah ma'ana sai yace ma'anar shi ji tsoron Allah ki daina ziyara kabari. To daga nan sai yace to ai ma wannan magana annabi yana hana ta ziyara kabari din. To amma da a ce Ibnul Qayyim ya tsaya ya nazarci hadisin da kyau don ya san shi, domin malamin hadisi ne ya haddace duk waɗannan littafan. A zamanin su Ibn Taymiyyah fa duk almajiran Ibn Taymiyyah waɗannan malaman hadisi, dama ba ma ka kasaita cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah sai ka haddace waɗannan kutubus sitta: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Amma gwaninta in kana dan makaranta Ibn Taymiyyah to a samu kwakwalwarka ka haddace Musnad. Dan haka zaka ji Ibn Kathirin ane mai kirari daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah cewa ai ya haddace al-Musnad ma, domin haddace al-Musnad kamar yafu ya fiye da haddace waɗannan guda shida ɗin. To dan ka haddace waɗannan guda shidan su a lokacin su, kamar yanzu ne ka zo ana magana ka je za a yi maka ƙuri'a aikin hajji kai musulmi, ka ce ai na ci ƙuri'a, a ce me aka saka ka karanta, ka ce Fatiha. To amma baka ci ba, ba sai a kore ka musuluncin ba, dan ka iya Fatiha me kai kana musulmi misali, dan ka iya Fatiha ai dole dama, to ma me musuluncin kan baka iya Fatiha ba, mun fahimta? To ai baka yi kokari ba. To su a zamanin su ɗan makarantar Ibn Taymiyyah gangaran almajirin Ibn Taymiyyah, to dama za a samu ya haddace kutubus sitta. To waye zakaran cikin su? To wanda bayan ya haddace waɗannan kuma ya haddace al-Musnad. Mun fahimta? Wajen hadisai miliyan ɗaya da wani abu ka haddace su aka. Kowanne da isnadin shi kuma zaka yi istihdarin su. Waɗannan su ne gangaran malamai kenan. Amma duk sai aka yi watsi da waɗannan sai aka zo aka ɗibo wasu, dan dai mutane su samu iya malanta da sauki, sai a zo ana kara wasu waɗanda ba su kai su zan almajiran waɗannan ba fa. Allah ya kiyaye. To shine sai ya ce wa yu'ayyiduhu annahu law kana an-nahyu la yazalu mustamirran lanahaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abinda zai kara mana ƙarfi akan cewa wannan magana ta mu daidai ce, aida a ce ainihin wato annabi yana nufin hani ne, wannan hani yana nan da ci gaba, da annabi ya hana ta game da wannan ziyara sarahatan qarara, wa bayyana zalika laha, da ya tsaya yi mata bayani, wa lam yaktafi bi amriha bi taqwallahi bi suratin amma, da ba zai takaitu kawai akan umarninta da tsoron Allah ba a dunkule, da sai ya ce ziyara kabarin mata bari. Wa hadha zahirun insha Allahu ta'ala. Sheikh Al-Albani yace wannan magana asalin cikin Allah madaukakin sarki ya so, kuma ƙarshen hadisin shike nuna mana annabi ya ce mata ittaqillaha wasbiri, ki ji tsoron Allah ki yi hakuri. Shin wanda za a hana ziyarar kabari za a ce ya ji tsoron Allah ya yi hakuri? A kukan da take da rashin dangana akan mutuwar danta shine annabi yake umarnin ta ji tsoron Allah ta yi hakuri. Daga baya bata san annabi bane tace tafi ka ba nuri, daga baya da ta san shine ta ruga ta je gidan shi tace nayi hakuri nayi hakuri. Annabi yace hakuri ai a karan farko ake yi, ashe ya ne mata magana ne dangane da hakuri ta ji tsoron Allah din. Almas'alatu as-sabi'a 'ashar ba'da al-mi'a, mas'ala ta 117, Ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace lakin la yajuzu lahunna al-iktharu min ziyarati al-qubur wa taraddudi 'alayha, ko da yake an ce ya halatta mata su ziyarci kaburbuka ma mustahabbi ne gare su, to amma fa kuma bai halatta wa mata su yawaita ziyarar kaburbukan ba, su ta kai da komowa tsakanin gida zuwa makabarta, yawaita zuwan to bai halatta ba. Li anna zalika qad yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a, saboda yin haka zai ja su kuma zuwa ga sabawa shari'a, misli siya, kamar kuka, daga sauti, watabarruj, da kuma fita ba tare da yadda shari'a ta tsara ba, ko kuma fita ba tare da ainihin izinin mai gidanta ba, tace ai za ta je ziyarar kabarin mahaifinta ne, wattikhadhi alquburi majalisa linnuzha, da kuma mayar da makabarta din ta zama wurin shakatawa, domin kullun tana zuwa mai wasai zuciyarta ta dasa shi ya zan ainihin wato ta mayar da wurin ma kamar wurin shakatawa, duk sanda kawai take son ta shakata da la'asar sai ta tafi ta je can ta zamanta tana hutawa. وتضييع الوقت ده كما قات الوقت في الكلام الفارغ وجنزنتتكن ده suke na banza ne kama huwa mushahadun al-yaw. Ash-Sheikh Al-Albani yace kamar yadda yake abu ne wanda gashi ana ganin shi a yau yana faruwa, fi ba'd al-bilad al-islamiyya, a wasu kasashe na musulunci. Wa hadha huwa al-murad insha Allah bil hadith al-mashhur. Ash-Sheikh yace wannan in Allah so ita ce ma'anar da hadisin nan shahararre yake nufi, da annabi sallallahu alaihi wasallama yace la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa fi lafzin la'ana Allahu zawaratil qubur, manzon Allah ya tsine wa masu ziyarar kaburbuka mata, ko kuma manzon Allah ya tsine wa mata masu ziyarar kaburbuka. To sai kawo shi zawarat, ma'ana masu yawan ziyara, yawan ziyara ne aka hana, ba asalin ziyara ba. yace wa qad ruwiya an jama'atin min as-sahaba, an ruwaito wannan hadisi daga wasu jama'a daga cikin sahabbai, saboda abin da yasa yake an ruwaito saboda sai an hada hanyoyin ne tukuna za su agaza wa junansu. Abu Huraira yace daga cikin sahabban akwai Abu Huraira wa Hassan ibn Thabit da Hassan dan Thabit wa Abdullah ibn Abbas da Abdullah dan Abbas. Awwalan yace na farko zai biyo ya mana takhrijin waɗannan hadisi guda uku da yace, amma hadisu Abi Huraira fa huwa min tariqi Umar ibn Abi Salama an abihi anhu, yace hadisin Abu Huraira dai to a wannan ainihin hadisi ya zo ta hanyar Umar dan Abi Salama ne wanda ya karbo wannan hadisi daga mahaifin shi Abu Salama ta. Akhrajahu Tirmidhi, Tirmidhi ya ainihin fitar da shi. Kaji ga lafazin can shine la'ana Allah ko la'ana Rasulullah zawaratul qubur, shine lafazin. To al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 156. Sai Sheikh Al-Albani yace tuhufa, yana nufin tuhufatul ahwazi, yayi amfani da Tirmidhi mai sharhin tuhufa kenan. Wa Ibn Majah da Ibn Majah a mujalladi na farko shafi na 468, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban a lamba hadisi na 790, wal Baihaqi da Al-Imam Al-Baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 78, wa At-Tayalisi da Al-Imam Abu Hurairah At-Tayalisi a cikin mujalladi na farko shafi na 171, sai yake tartibuhu, wanda aka yi tartibin shi. Kowa san ma'anan musnad shine dama ma'ana a kawo sahadisai na sahabbai a jajjere, in aka ware Aisha a jero hadisanta, in aka ware Abu Huraira a jero nashi hadisan, to sai aka samu wani malami sai tartibin wannan musnad din, sai mai da shi kamar yadda kaga tsarin Bukhari yake, to haka ya jeranto hadisan a gurgurdan babuka na fiqh, ya tada shi daga tsarin shi na musnad kenan. Shine Sheikhul Albani nan yake ce maka a tartibin musnad din zaka duba, ba asalin shi musnad din ba, domin idan Sheikhul Albani zai hujja da musnad na Tayalisi sai faɗi lamba hadisi. Amma wannan tunda murattab din zai amfani da shi sai ce maka mujalladi na farko sai amfani da shafi. Wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 337, wa Ibn Abdul Barri da Ibn Abdul Barri a cikin littafin shi At-Tamhidu lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, mujalladi na 3 shafi na 234 da shafi na zuwa shafi na 235, wal lafzul akhar li Tayalisi wa Ahmad, ɗaya lafazin da aka ce la'ana Allahu zawaratil qubur din nan, wannan ainihin wato lafazi na al-Imam Tayalisi ne da Baihaqi. Wa qala at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi sai yace hadithun hasanun sahihun, wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci. Wa qad ra'a ba'd ahli al-ilm, wasu malamai na ganin cewa anna hadha kana qabla an yurakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil qubur, wasu malamai suna ganin cewa wannan la'anta da annabi ya ga mata masu yawan ziyara, to yayi wannan la'anta ne kafin ya sauƙaƙa game da ziyarar kaburbuka. Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan nisa, to da annabi ya sauki sai zama maza da mata sun samu shiga cikin wannan saukin. Wa qala ba'dhum, wasu malamai suka ce inna ma kariha ziyaratul quburi sin nisa'i, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci ziyarar kaburbuka ne dangane da mata, likillati sabrihinna, saboda karancin danganarsu, suna da gajan haƙuri, wa kasarati jaz'ihinna, da kuma yawan ainihin gajan dangana, shi yasa annabi ya hana su ainihin wato yawan ziyara din. Qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, Albani mai littafi, sai nace wa rijalu isnadil hadisi thiqatun kulluhum, yace mazajan isnadin wannan hadisi duk baki ɗayan su amintattu ne. Ghayra anna fi Umar ibn Abi Salama kalaman, yace ko da yake akwai yar magana kadan game da Umar dan Abi Salama, la'alla hadithahu la yanzilu bihi am martabatil hasan, yace mai yiwa hadisin nan nashi ba zai sauke shi daga daraja ta kasancewar shi al-hasan ba, ma'ana hadisin zai zama hasanin kenan. An gane wannan da kyau ko? Lakinna hadithahu hadha sahihun, yace to ko da yake wannan isnadin hasanun ne, amma kuma asalin hadisin zai zama sahihi. Lima lahu min ash-shawahidil atiya, saboda hadisin yana da wasu hadisai masu zuwa waɗanda za su karfafe shi. Saniyan, hanya ta biyu sai ce wa amma hadithu Hassan ibn Thabit, amma hadithin Hassan dan Thabit, fa huwa min tariqi Abdurrahman ibn Bahman, ya ruwaito ne ta hanya ainihin wato an ruwaito shi ta hanya Abdurrahman dan Bahman an Abdurrahman ibn Thabit, daga Abdurrahman dan Thabit an abihi, shi kuma ya karbo daga mahaifin shi bihi, shi kuma mahaifin nashi ainihin ruwaito wannan hadisi. Abdurrahman dan Thabit dan Hassan dan Thabit, mun fahimci wannan da kyau ko? shi kuma akhrajahu ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi a mujalladina hudu na littafin shi al musannaf shafi na 141 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladina farko shafi na 478 wal hakim da al imam al hakim a cikin mujalladina farko shafi na 374 wal baihaqi wa ahmad da al imam al baihaqi da ahmad a cikin mujalladina uku shafi na 242 a musnad wa qala al busiri fi zawaid الإمام البوسيري يفتح يتكين زوائد ابن ماجه في الشيخ الألباني يسا قاف يسا قمي روا ينا نفسي ورقة تكدى باشافي بدو من لوكة ديكا فهجا دوانا اللتاف بأبغا شبا ناكا أمكو تاريهم بغا وانا اللتاف كاراتون ديكا باتا سيكي تكدى تشسا إند تقوز أتكين بسكا تبيو تتكدر دو من أمبا أربو أمبا أبغا اللتاف بأنا شريا شيني حكا تكدى تكدى دو أكا شريا شهكا سيا توليش دو أنك ذو ذاك هجا دشي sai ka biyo lissafin takarda takarda ta 1 takarda ta 2 har ya kai takarda ta 98 to kowace takarda tana da fuska 1 2 to sai yace a fuska ta 2 anan zan amfani da wannan damar ga musamman ƴan uwa dalibai masu kafa hujja in zaka kafa hujja da littafan Shehu Usman waɗannan da suke da manyan rubutu din nan in dai a ilmance ne zaka yi magana ba yadda aka saba a gargajiyance ba a ilmance in zaka yi magana wajen kafa hujja tunda rubutun hannu ne ko da an sa inji ya murza su to wan ka zo ka kace shafi don ba shafi bane sai ka ce takarda ta kaza sai ka ce a duba littafin hidayatul tullab takarda ta kaza fuska ta kaza ko a duba littafin ainihin wato a misali wasiqatul ikhwan ko wani littafi nashi tunda rubutun hannu ne amma in an buga kamar yadda aka buga ihya'us sunna ko najmul ikhwan ko sirajul ikhwan da makamantan su to nan sai kace shafi amma rubutun hannu ne takarda zaka lissafa sai kace takarda ta 1 takarda ta 2 takarda ta 3 to anan ne hujja ka take sai ka sa qaf waraka kenan takarda sannan sai kuma ka sa lamba ta 1 to ya nuna fuska farko kenan ko kuma ta 2 fuska ta 2 to haka ake yin abin a ilimi shi kanshi rubutun littafi da karatun littafi akwai darasi musamman da ake zama a koye shi yaya zakai ka shirya littafi ya tsaru yadda zaka shirya shi kowa ya gani ya karanta ya san abin da kake yi nufi in ba haka ba ka zo wannan qafun to ka saba ganin a sa sad safha kenan to sai ga an sa qaf me ake nufi shine waraka to al-busiri yace isnaduhu sahihun isnadin wannan ainihin hadisi mai inganci ne rijaluhu thiqatun mutanen da suka ruwaito shi amintattu ne kaza qala ash-shaykh al-albani yace haka dai busiri yace amma ibn bahman hadha lam yuwathiqhu ghayr ibn hibban ghayr ibn hibban wal-ijli yace ibn bahman din nan to ba wanda yace amintacce ne sai ibn hibban da ijli wa huma ma'rufan bit-tasahul fi at-tawthiq su kuma wadannan malamai biyu ibn hibban da ijli sanannu ne a wajen sakaci game da nan cewa ne amintacce ne mutumin kirki wa qala ibn al-madini fihi الامام علي ابن المديني يفدي game da wannan ibn bahman yace la na'rifuhu mu ba musan shi ba walizalika qala al-hafiz fi at-taqrib saboda haka ne al-hafiz ibn hajar ya fadi a cikin littafin shi taqrib at-tahdhib yace maqbulun wannan mutum karbabbe ne sai ash-shaykh al-albani yace ya'ni inda al-mutaba'a wato hafiz yana nufin ana karban riwayar wannan in yayi mutaba'a in an samu wani ya biyo shi yayi mutaba'a idan kana da littafin taqrib at-tahdhib da makamantan littafai irin wannan yana da kyau ka karanta rumuz din abinda ake kira keywords tun farkon littafin saboda malamin zai keɓanci da wasu abubuwa wanda yake in ba ka karanta ba baka fahimta yanzu idan mai blogul maram ya ce rawahul arba'a malamai hudu suka ruwaito shi to waɗanne malamai su ne abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibn majah in yace malamai biyar to sai ka ƙara ahmad ya zama farkon waɗannan ya zama biyar in yace bakwai to sai ka ɗauki ahmad ka sa shi na farko ka kawo bukhari da muslim ka kawo waɗancan guda hudu ya zama bakwai kenan in yace muttafaqun alaihi to bukhari da muslim to ibn hajar yana da kyau ka je ka karanta wannan littafi nashi taqrib to sai ka karanta muqaddimar shi duk inda ka ga ya ce fulanun maqbul wani ana amsar shi to yana nufin indal mutaba'a in ya zamba shi kadai yayi riwayar ba sannan ake karban maganar shi amma in shi kadai ne to ba a karban shi don haka sai ash-shaykh al-albani yace to ibn hajar yace wannan mutumi ana karban maganar shi in ya samu wanda ya rako irin nashi sai yace walam ajid lahu mutabi'an to amma ni ban samu wanda yayi mutaba'a gare shi ba lakinna shawahid allazi qablahu wa ba'dahu fi hukm al-mutaba'a yace sai dai kuma hadisai da ainihin aka kawo kafin shi da kuma bayan nashi, to za su zama a hukuncin mutaba'a, amma ba za su zama mutaba'a ba. Domin abin da ake nufi da mutaba'a shine kai ka je ka yi karatu a wurin malam wani, ni ma sai na je wurin malam wani sai na yi wannan irin karatun, to sai a ce ni na rako ka kenan akan wannan, mun yi abu ɗaya daga malami ɗaya. To in ba malami ɗaya bane, to ba a cewa mutaba'a. To kasancewa ba malami ɗaya bane shi yasa sai ya ce sai dai a ɗauka kamar hukuncin mutaba'a ɗin, amma ba cikakkiyar mutaba'a ba ce. Shahid kuma shine Abu Huraira ya ruwaito hadisi, Jabir ya ruwaito hadisi, kowa da lafazin shi, amma ma'anar shi na bayuwa ga abu ɗaya, shine shahid. Na haka sai ya ce fal hadisu maqbulun, wannan hadisi zai zama hadisi maqbul. Allah ya shiryar da mu. Salisan, hadisi na uku shine yace wa amma hadisu ibn Abbas, ne yace amma hadisin ibn Abbas, fa huwa min riwayati abi Salih, yace to fa huwa min tariqi abi Salih, ainihin an ruwaito shi ta hanyar Abu Salih anhu, Abu Salih ya ruwaito wannan daga Ibn Abbas bil lafzil awwal, da lafazin farko shine la ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, illa annahu qala, sai dai shi yace za'iratil qubur, madadin zawarat, sai yace za'irat, wa fi riwayatin, a wata riwaya zawarat, akhrajahu Ibn Abi Shayba, Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin ainihin wato littafin shi al-musannaf mujalladi na 4 shafi na 140 wa ashabu sunan al-arba'a, da kuma ashabu sunan al-arba'a wato Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah kamar yadda muka faɗi, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban a cikin lamba hadisi na 788, wal Hakim wal Baihaqi wa Tayalisi, da al-Hakim da Baihaqi da Tayalisi, wal riwayatul ukhra lahumma, dai riwaya wadda take cewa la anallahu zawaratil qubur, to wannan riwaya ta al-Imam al-Baihaqi ce da Tayalisi, wa Ahmad, al-Imam Ahmad ma yayi wannan riwaya a cikin lamba hadisi ta 2030 da 2603 da 2986 da 3118, wa qala Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi yace hadithun hasanun, wannan hadisi ne kyakkyawa, wa Abu Salih hadha, yace wannan Abu Salih din nan maula ummi Hani'in, yace bararran bawa ne na ummu Hani'in, wannan ya zama wala'u itqin kenan, binti Abi Talib, ummu Hani'in yar Abi Talib, wato gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wasmuhu Bazan, sunan shi Bazan, wa yuqalu Bazamu, kuma ana cewa Bazam, ko a ce Bazanu dan nun guda, ko kuma a ce Bazamu da min jaye. Qultu, ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, Albani mai littafi, sai nace wa huwa da'ifun, yace shi wannan Bazan din nan mutun ne mai rauni, balitta hamahu ba'dhum, an samu wasu malaman hadisi ma sun tuhumce shi cewa makaryaci ne, wa kad auratu hadithahu fi silsilatil ahadith ad-da'ifa, yace na kawo hadisin shi a cikin littafi na silsilatil ahadith ad-da'ifa a cikin lamba hadisi na 223, li ziyadatin tafarrada biha fihi, saboda wani kari wanda shi kadai yayo shi, wa zakartu ba'd aqwalil a'immati fi halihi, kuma na faɗi wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi game da shi halin wannan Bazan ko Bazam. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani sai ya ce falyuraja, dan haka a koma a karanta wannan littafi silsilat da'ifa, za a ga cikakken bayani mujalladi na farko kenan. Daga ƙarshe sai ya ce faqad tabayyana min takhrijil hadithi anna al-mahfuz fihi inma huwa bi lafz zawarat, yace to yanzu daga takhriji tsayawa da muka tattake wuri game da bayani akan wannan hadisi, bayani ya tabbata akan cewa yadda lafazin hadisin yake a daidai shine lafazin da annabi yace zawarat, masu yawan ziyara ne daga cikin mata aka la'anta, littifaqi hadisi Abi Huraira wa Hassan alaihi, saboda lafazin hadisin Abu Huraira da na Hassan sun yi daidai akan haka, wa kaza hadisi Ibn Abbas fi riwayatil aktharina, haka kuma ainihin riwayar Ibn Abbas a cikin riwaya mafi yawancin almajiran shi, ala ma fihi min da'afin, yace ko da yake akwai dan rauni kuma a cikin wannan riwaya ta Ibn Abbas, fa hiya in lam tasluh li shahada fala tadur, yace wannan ainihin riwaya ko da ba za ta zanta kai karfin da za a yi shahada da ita ba, yace rashin ta ba zai cutar ba, kuma kawo ta din ba zai kara wani abu ba, inna ma dai an fada ne dan kasancewa akwai wani lafazi kamar haka, kama la yadurru fi littifaqil madhkur ar-riwayatul ukhra min hadith ibn Abbas kama huwa zahir, yace kamar yadda yake a cikin hadisin Ibn Abbas, samun wasu dalibai da aka yi a cikin dalibai Ibn Abbas masu yawa sun ruwaito lafazin hadisin da ɗaya lafazin cewa la'ana za'irat, yace to wannan ba zai cutar da hadisin ba kamar yadda yake ainihin magana ce wadda take a sarari, waɗannan malaman hadisi guda uku cikin sahabbai sun hada akan riwaya malaman hadisi guda biyu Abu Huraira da Hassan sun hada akan lafazi kaza su da daliban su gaba daya sai aka samu cikin daliban Ibn Abbas an samu daya dalibin yayo riwaya wadda ta daidai da riwayar jumhur amma akwai rauni cikin ta mafi yawanci kuma wadanda yake su kuma babu rauni a cikin tasu an samu mukhalafa an samu sabani wajen lafazi yace to duk wannan ba zai cutar ba wa idza kana al-amru kadhalika yace to tunda haka al'amarin yake fa hadha al-lafz zawarat yace wannan lafazi da aka ce masu yawan ziyara inna ma yadullu ala la'anin nisa'i allati yukthirna ziyara yana nuni ga cewa Allah an ci matan da ke yawaita ziyara din ne bi khilafi ghairihinna sabanin wasu ma wasu wadanda ba su ba wadanda ba sa yawan ziyara din fala yashmiluhunna al-la'anu dan haka wannan la'anta ba za ta ainihin shafi matan da su ba su cika yawan ziyara din ba saboda kurewar lokaci zamu ainihin tsaya anan sai kuma ainihin karatu na gaba insha Allah ta'ala zamu ci gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta